Lamarin ya samu asali ne tun sa'ar da magajin garin na Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba ya aiki wa gwamnatin jihar wata wasiƙa inda yake kalubalantar kudurin mai alfarma sarkin musulmi na nada tsohon ministan matasa da wasanni a sarautar marafan Sokoto bayan rasuwar marafan na Sokoto marigayi Umaru Ali Shinkafi. A cikin wasiƙar magajin gari ya bayyana rashin dacewar sarautar ta marafa ga Ino Abdulkadir domin a cewarsa bai gaje ta ba, hasali ma iyayensa bayi ne. Wannan lamari ya bakanta ran Ino Abdulkadir wanda yanzu haka shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai mulki a matakin kasa mai kula da yankin Arewa maso yamma. Akan haka ya kai kara a kotu. To sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya shiga tsakani domin sasanta tankiyar tare da yin matsayar janye kara a gaban kotu duk a karkashin wani kwamitin sulhu. Lamarin ya kara rincabewa a wani zaman kwamitin na sulhu da aka yi domin rattaba hannu ga yarjejeniyar kashe wutar, sa'ad da shi magajin gari ya fice daga taron a karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi bayan da ya miƙe tsaye ya furta cewa ya ajiye sarautar ta magajin garin Sokoto wanda shine matsayi na uku a daraja a masarautar. Daga bisani rahotanni sun ce Dan Baba ya aikewa da majalisar ta mai alfarma sarkin musulmi da mota da alqur'ani da wasu kayayyakin sarautar da aka bashi domin tabbatar da ajiye mukamin nasa. Wasu kafafen yaɗa labaran Najeriya sun rawaito cewa ko baya ga sarautar ta marafa da akwai rashin jituwa tsakanin magajin garin da mai alfarma sarkin musulmi, sa'ad da sarkin musulmin ya ki sa baki a binciken da hukumar EFCC take yi wa magajin. Duk wani yunkuri na samun jin ta bakin magajin garin ya ci tura domin ko yanzu haka baya Sokoto yayin da kuma duk layukan sa na salula suke a rufe. To sai dai a wata sanarwa da ya baiwa yan jarida a rubuce a Abuja, magajin garin ya ƙara jaddada cewa kashin kansa yayi murabus, to amma ya musanta cewa yayi hakan ne saboda kin sa bakin mai martaba sarkin musulmi a zancensa da hukumar EFCC, inda ya kara da cewa da ɗaɗɗiyar takaddama ce dai a tsakanin su wadda ta samu asali tun daga tsakanin kakansa sardaunan Sokoto Ahmadu Bello da mahaifin wannan sarkin wato marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku. Duk da yake shi ma yunkurin jin ta bakin majalisar mai martaba sarkin musulmi akan lamarin ya ci tura, lamarin bai yi wa wasu ƴan gidan sarautar daɗi ba. Abdullahi sarkin Gobir Adiya na daga cikin ƴan gidan da ya nemi sarautar ta sarkin musulmi tare da mai ci yanzu Sa'ad Abubakar na uku.
Ai bai dace haka ba, da uban Inuwa da uban magaji tare sun ka tashi, ba a ganin Allah ya ji kansa marafa Dan Baba ba a ga mahaifin Inuwa ba. Ai gida guda suke, sannan sarautar da ba ta gado ta ba, ai sarautar alhorma ta da sarkin musulmi kai, ko babu mai iya bashe ta in ba sarkin musulmi ba, ko gwamna bai da incin bashe ta dan ba harkar balayin gwamnati ba, wanda an ga ya cincinta yayi abubuwa da jaha da kasa waɗanda sun ka taimaka ma al'umma da jama'a, ko wani irin mutum nana ya dauko a bashi wannan sarauta. Amma bai kamata wannan haraka, wannan magana har ta zo tana dauko abubuwa waɗanda shekara fiye da 100 an yi su. Wannan rashin girmama masarauta ce, rashin girmama mai martaba sarkin musulmi ne.
Wannan lamari da ba sabon ba ya janyo hankalin jama'a da dama, musamman saboda irin kima da darajar masarautar a ƙasa baki ɗaya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.